Bawani iko kama iko ka Bawani ruhu kama ruhu ka Sunaka yafiduka sunaye Bawani suna kama sunaka Kama iko ka Bawani ruhu Kama ruhu ka Sunaka Yafiduka sunaye
Nigirma
Sing a song of praise to you. You are one.